sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Juma'a ta babbar rana 4 ga watan Agusta na shekarar 2023. Kafin ku da abubuwan da muke tafa da su, ga Hawwa da kanin labarai.
Sojojin da suka kwace daga gamar shugabanci a Niger sun soke rajejeniyar hulɗar soji tsakanin su da ƙasar Faransa a daidai lokacin da wa'azin da aka ba su na mai da shugaba Muhammad Bazoum ke ƙara isowa. Kwanaki goma da juyin mulki a ƙasar Niger, dakarun Amurka da ke wani sansani su da suke yaƙi da ta'addanci a yankin na yammacin Afirka mai fama da ayyukan ta'addanci na ƙara fuskantar ƙalubalen rayuwa. A yau Juma'a Rasha ta ce jiragen Ukraine na ruwa marasa matuƙi sun yi yunkurin kai hari a daren jiya a kan sansaninta na Novorossiysk a kogin Black Sea, lamarin da ya haifar da mummunan damiji ga ɗaya daga cikin jiragenta na yaƙi.
To Allah ya kyauta, kanin labarin duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa tawagar ECOWAS ta aika zuwa Niger don zaman tattaunawa ta game da turjiya. Ko me yasa?
Ku sojan suna kallon abun kama barazana, tunda bayan da za a zo ana magana tasantawa kuma ana magana barazana, musamman ana magana ta soji.
Haka kuma za a ji cewa har yanzu 'yan asalin ƙasar Nijar na ci gaba da bayyana mabantar ra'ayoyi game da juyin mulkin.
A ra'ayina wannan gwamnatin soja ya kau ya ba farfaɗo na shahu, sa'an babu buƙatar zubar jini saboda mun riga su wannan soja ba zai iya riƙon Nijar ba kuma ba za a bar shi ba.
Daga nan za mu duba halin da mazauna jamhuriyar Nijar ke ciki bayan da kungiyar ECOWAS ta kakaba wasu takunkumi, sai kuma shirin duniyar Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga labaran duniyar, mai karantawa Hawwa Sharif. Sojojin da suka kwace daga gamar shugabanci a Niger sun soke rajejeniyar hulɗar soji tsakanin su da ƙasar Faransa a daidai lokacin da wa'azin da aka ba su na mai da shugaba Muhammad Bazoum bisa iko ke ƙara karatowa, inda kokarin da tawagar Afirka ta yamma na ganawa da jagorin juyin mulkin ya ci tura. Da yake magana ta kafar talabijin ɗin ƙasar a jiya Alhamis, wakilin sojojin da suka yi juyin mulkin Ahmadu Abdulrahman ya karanto sanarwar da ta bayyana matakin kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan soja da ƙasar ta Faransa wadda ta yi wa Nijar ɗin mulkin mallaka a baya. Gwamnatin sojin ta kuma bayyana korar jakadun ƙasar Nijar a ƙasashen Faransa, Amurka, Togo da makwabciyar ƙasar Najeriya, waɗanda gwamnatin da suka hamɓara ta naɗa suke kuma jagorancin ƙoƙarin da ƙungiyar ECOWAS ɗin ke yi na ganin an sasanta batun juyin mulkin. Ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta ba jagororin juyin mulkin na Nijar wa'adin da ke cika a Lahadin nan mai zuwa na su mai da hanɓararren shugaba Muhammad Bazoum bisa kujerar mulki, inda ta yi gargaɗin ɗaukar matakin soji a matsayin zaɓin da take da shi na ƙarshe. Jagororin juyin mulkin dai sun mai da ƙungiyar ECOWAS ɗin martani na cewa ƙarfi zai haɗu da ƙarfi, cikin wata sanarwa da ita ma aka sanar da ita ta kafar talabijin ɗin ƙasar a yammacin ranar Alhamis. Sojojin sun ce duk wani jirgin kaiwa ƙasar Nijar hari zai haɗu da mai da martani cikin sauri wanda baya buƙatar surutu daga dakarun ƙasar ta Nijar da dakarun tsaro daga wasu ƙasashe mambobin ƙungiyar ta ECOWAS. Kwanaki goma da juyin mulki a ƙasar Nijar, dakarun Amurka da ke wani sansani da suke yaƙi da ta'addanci a yankin na yammacin Afirka mai fama da ayyukan ta'addanci na ƙara fuskantar ƙalubalen rayuwa. An dai taƙaita sauka da tashin jirage a ƙasar ta Nijar, inda jagororin juyin mulkin suka buƙaci Amurkawan da ke ƙasar da su nemi izinin kafin kowane jirgi ya tashi ko ya sauka. Duk da cewa ƙasashen Turai da dama na ficewa daga ƙasar ta Nijar, gwamnatin shugaba Biden na nuna aniyar ci gaba da kasancewa a ƙasar. Gwamnatin Biden na kallon Nijar a matsayin wani muhimmin wuri na ƙarshe wajen karya lagwan ayyukan ta'addanci kafin juyin mulkin ana ganin tsarin demokaradiyya mai ɗorewa a yankin na kudu da Sahara da ke fama da ayyukan masu tsatsauran kishin Islama da shi wato da shishigin ƙungiyar sojin haya ta Rasha ta Wagner. a inda wasu kasashen Turai suka rufe ofishin jakadancin su dake kasar ta Niger suka kuma kwashe mutanen su cikin jiragen soji a cikin makon nan yayin da zanga-zanga da kin jinin kasashen waje ta barke sakamakon juyin mulkin jami'an diplomasiya Amurka sun tura ma'aikatan su waɗanda ayyukan su ba na dole bane da wasu iyalai zuwa gida a cikin satin nan amma ta ci gaba da kasancewa a kasar ta Niger mai magana da yawun ofishin harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya shaida manema labarai a birnin Washington cewa ofishin jakadancin Amurka a Niger zai ci gaba da kasancewa a bude yace muna buƙatar ya ci gaba da zama a bude cikin wata sanarwa a jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga shugaban dakarun tsaron Niger dake rike da zababben shugaba Muhammad Bazoum da su sake shi su kuma gaggauta mai da kasar a turbar demokradiya sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken wanda ya ba shugaba Muhammad Bazoum a fannoni daban-daban a lokacin baya da ya zarci kasar a watan Maris yana magana da manema labarai wato yace yana magana da hambararren shugaban na Niger kusan a kullun inda yake jaddada mishi goyen bayan Amurka wajen tabbatar da tsaron shi da kuma maida shi bisa kujera duk da dai a jiya Alhamis jami'an Amurka sun ji amincewa su ce kala akan inda kokarin su zai kai na maido da hambararriyar gwamnatin ta Niger da ko za su mara baya a yankurin yin amfani da karfin soji da kungiyar ECOWAS ke shirin yi
to nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake da mana da karshen labaran duniyar amma kafin nan tawaga wakilan kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta CDAO ko ECOWAS ta tura jamhuriyar Niger domin duba hanyoyin sulhun ta bangarorin da ke takun saka a rikicin siyasar da ya samu asali daga juyin mulki ta koma Najeriya ba tare da samun wata amsa mai gamsarwa ba yayin da a nasu bangaren sojojin da suka hanbar da shugaban Muhammad Bazoum suka anar ayyana rashin gamsuwa da hulɗar ayyukan soji a tsakanin Niger da Faransa. Wakilin muryar Amurka Aiman Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tawagar wacce ta kunshi tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar da sarkin musulmi mai martaba Sultan Sa'ad na uku ta sauka a filin jirgin saman Jore Hamani na Yemai da goshin magarbar jiya Alhamis 3 ga watan Agusta inda suka sami tarbe daga Janar Musa Sallau Barmu. Sai dai bayan zaman sa'o'i a wani ɗakin taro da ke filin jirgin waɗannan manzanni sun juya zuwa Abuja da wajejen karfe 1 na dare ba tare da sun shiga birnin Yamai ba ballantana su gana da jagoran majalisar soja ta SNSP Janar Abdurrahman Chani ko kuma hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum to ko ina makomar shirin sulhun da kungiyar ECOWAS ta sa gaba kafin a kai ga matakin soja Abdurrahman Al-Kasim na mai sharhi akan al'amuran yau da kullum.
Ita ECOWAS cikin kokarinta na sasantawa ana samun sabile daga wasu ko kungiyoyi ko su kasashe ko na cikin Afirka ko na kasashen duniya irin wasu kalas sanarwoyi da suke wanda kuma su sojin suna kallon abun kama barazana. Tunda bayan da za a yi a zo ana magana sasantawa kuma ana magana barazana musamman ana magana ta soji. Ko a wajen daga ko magana ya dauki kasa abinda ake cin marafor da force shine ke da muhimmanci wahi karfi
shugaban kungiyar kodayoyi Mustafa Kadi na da kwarin gwiwa akan cewa janar Abdulsalam Abubakar na iya samar da maslaha a dambarwar da ta barke bayan juyin mulkin na 26 ga watan Yuli ganin rawar da ya taka wajen warware rikicin siyasar da aka yi fama da shi a Niger a tsakanin shekarar 2009 zuwa 2010
wannan rikicin na yau ya bambanta da rikici na baya tsohon shugaban kasa shugaba Tanja lokacin da General Abdulsalami ya zama mai shiga tsakanin shugaba ne wanda ya makai na ƙari rikicin yau juyin mulki ne akai na ƙarfi kenan bai yuwa a etiya duka dai ne domin haka duk wanda yake zai kawo wato gudunmuwar shi na ƴan Niger su hada kansu su zama kan tebur guda a ciwo kan wani matsala mumuna farkiyarsa
a wata sanarwar da suka bayar sojojin juyin mulkin sun ayyana rashin gamsuwa da yarjejeniyoyin ayyukan tsaro a tsakanin Niger da Faransa matakin da ke zama tamkar na share fagen kawo karshen hulɗar kasashen biyu a wannan fanni Abdurrahman Al-Kasim na ganin abin tamkar faduwa ce ke daidai da zama
sojin nan suna buƙatar goyen bayan al'umma kuma aksaran al'umma da na birni da na ƙauye koda alaƙokin da ke da kai suna da alfanu ko ba su da alfanu suna ganin wani abu ne wanda ya kamata a za'a tambaya akai kuma sojoji sun aza a tambaya akai suna ganin ya kamata a sake tattaunawa ko a dakatar da su gaba ɗaya wa'annan alaƙokin
ko kuma su sojojin na faran shi rundunonin su koma cikin kasashen su
cikin salo irin na gugar zana majalisar ta CNSA ta yi barazanar kai hari wa daya daga cikin kasashen sai da yawo sai dai bata bayyana sunan kasar da take hangen afkawa ba wanda ke zama wata niyyar fadada yakin zuwa kasashe makwabta matsawar kasashen yammacin Afirka suka zartar da kudirin su na korar janar tani da karfin soja gwamnatin mulkin sojan ta sallami wasu jakadun kasar da suka hada da wanda ke Amurka da Faransa da Nigeria da Togo yayin da hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum a mukalar da ya aike wa gwamnatin Amurka wacce aka wallafa a jaridar Washington Post ya bukaci ta taimaka ya koma kan kujerarsa kasancewarsa wanda ƴan Niger suka zaba a 2021 a matsayin shugaban kasa na demokradiya Sule Mumuni Barma muyar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger
To a gaida Sulaiman Barma wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniya
A yau Juma'a Rasha ta ce darajin Ukraine na ruwa marasa matuƙi sun yi yankurin kai mata hari a daren jiya kan sansanin ta na Novorossiya a kogin Black Sea lamarin da ya haifar da mummunan damage ga ɗaya daga cikin jiragen ta A yau Juma'a ruwan sama kamar da bakin kwarya ya durama yankin Hilankyan da ke arewa maso gabashin China ruwa mai karfi ya janyo cikar koguna tafi da iska mai karfi da ambaliyar ruwa a biranen yankin har da babban birnin Harbin wanda dama tun ruwa ya yi masa kawanya yankin na Hilankyan da ke samar da hatsi shine yanki na baya-bayan nan da matsanancin guguwa mai tafi da ruwa da iska da aka yi malakabe da Doksori ta afkawa lamarin da ya janyo mutuwar mutane da daddata dubbai abin da ya zame babban nauyi ga hukumar kula da bala'o'i ta kasar China bayan kammala irin wannan aikin na janyo ruwa a birnin Beijing da makwabtan birane da kuma kammala wani irin aikin a yankin kudancin kasar cikin makon da ya gabata tunda farko sai da aka fitar da hasashen samun mahaukaciyar guguwar mai tafi da iska da ruwa mai karfi a yankin nahiyar Jian da ya samu gagarumin shiri cikin dan kankanin lokaci jami'an al'ummar yankin sun yi kukan cewa ba a fitar musu da sanarwa ko gargadi game da afkon lamarin akan lokaci ba lamarin da ya mamaye su kuma ya janyo musu asarar dukiyoyi da dama da rasa rayuka hasashe ya nuna cewa za a ci gaba da samun ruwan mai karfi a yankunan arewaci da kudanci da kuma gabashin kasar ta China
Hawwa Sharif kenan ta kanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Madalla idan muka tsallaka kasar kamar kuwa wasu ƴan asalin kasar Niger ne suka bayyana ra'ayoyin su game da rikicin juyin mulkin da har yanzu ake zuba ido dan ganin inda aka nufa wakilin Awal Garba ya hadu mana da wannan rahoton
Ina tare da Sunista Abdu a dan Niger ne amma mazauni a kasar Kamaru gashi yanzu ana kokarin tura sojojin ECOWAS ko su yawo domin su je su yaki sojojin kasar Niger wanda suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum a matsayin ka na dan Niger mazauna a kasashen ketare me yasa ka wani shawara zaka ba wa ECOWAS ko kuma sojojin kasar Niger
to assalamu alaikum wa rahmatullahi na matsayina ina na mazamni Cameroon a binnin Douala Alhaji Muhammad Sanusi Abdu gidan Bado Falaliya ko ba arba haka mu dai a ra'ayin mu abinda muke bukata mu dai muna son zaman lafiya yaki bai da umfani abinda muke so duk a nemi hanya wanda za a bi ta sulhu to saboda haka ECOWAS mu muna roƙon Allah subhanahu wataala kun muna roƙon ku ku samu yanda za a daidaita yaki bai da umfani a cikin ƙasa mu dai ba mu goyen bayan yaki
to ya kace ganin su sojoji da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum
to su sojoji ni ba musamman hosu ba ko ba gaskiya ba ba musamman hosu ba amma tunda Allah ya kawo mana wannan lamari shi komai na Allah ne ta hanyar sulhu mu muke so a bi kowace wace hanya Allah subhanahu wataala ya sa a samu a daidaita da su su ma komai lokaci na su ma za su lokacin su wuce to amma ta sulhu amma maganar yaki mu a zo a yake mu bismillah ba mu cikin wannan
ni ne Alhaji Ali Game
Abuza dan jihar Tawa.
To Alhaji yanzu ga ka aka saka maro. Wani bukata kake da shi yanzu haka wajen mika sako ga sojojin ECOWAS ko kuma sojojin kasar Niger wajen ganin ya abin da zai iya biyo baya?
Alhamdulillah ka tambaye ni zan ba da ra'ayi na. Shi za a ni ra'ayi wato riga ni kuwa da tashi. Eh wato mu abin da an ra'ayi na wannan gwamnatin soja ya kau ya ba fara fada shi hawo to amma babu bukatar zubar shiri saboda mun rage su wannan soja ba zai iya rukun Niger ba kuma ba za a bar shi ba ko da wani hali ko da an ta'adda sai an ji mai bai iyawa bai iya bai iya mun rage mun sani amma babu bukatar zubar da jini muna bukatar shi sauye kauce shi ba fara fada saboda ni ko mun rage mun san ko an bar shi yayi rukun wato Niger na wato dan wani lokaci ba zai yi adalci ba saboda Niger ai a jihar Qura'a a samu wani mutum abba samun wato mulki din ba Bahaushe ba kuma in yayi ruwan ƙwarya an kai wani zabe zai ba wani wato mulki ba Bahaushe ba ko da Qura'a goma sai yaci zai bashi mun riga mun san da haka saboda haka ba ma goyen bayan sa amma babu sa a zubar jini saboda haka ya safka ya ba farfalla ya kama iko
sunana Abubakar Malam Taje game kuma Buza dan jihar Tawa kuma mazamni a nan Cameroon a nan Douala Angwanu Bel anan nake zamne
to me kukanka ga irin wannan abin da zai iya bijiro a kasar Niger
ba alhamdulillah abin da ya kasance a cikin kasar mu ta Niger mu da abin da muke so zaman lafiya shi kam rikici bai da amfani kamar yadda ake cewa za a hada sojoji na ECOWAS za su zo su kai hari da Faransa a cikin kasar mu Niger mu gaskiya ba ma goyon baya hakan nan domin ba ma so a zo da jinin kowa zaman lafiya muke so abin da shi ne a zo a yi sulhu sulhu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muna a cikin sulhu akwai alheri sosai sulhu muke so a yi ba ma son zubar da jini a cikin kasar mu ko ba gaskiya ba wannan shi ne ra'ayi na ni
to madalla
to a gaida Awal Garba biyo bayan dimbin takunkumin da kungiyar ECOWAS ta akaba wa jamhuriyar Niger domin tilasta sojojin da suka yi juyin mulki su mika ga farar hula to sai da tasirin matakan da aka dauka ya jefa talaka cikin ukuba daga maradi ga rahoton wakilinmu Mansur Sani
wutar da mafi kasan karfin ta tana fitowa ne daga tarayyar Najeriya wace sabo da dogaro da ita ne yasa wasu daga cikin al'umma shiga amfani da generator ba dan son su ba a yayin da waɗanda ba su da hali su jiran wanda ke lekowa tana komawa ko meye tsokacin su game da haka
sunana Muhammad Samin Rabo to mu sai dai mu addu'a Allah ya zaba mu abin da ya zama alkhairi tunda tun jiyawar haka an yi lishai kenan aka doke wuta ba a maido mu ba ko ta zo ta koma sai yanzu aka maido mu shi yasa muke tsada dare mu dan sasalama mutane mu rarrage aikin mutane yasa wanda bai da halin sai generator hakuri zai hakuri ne kamata mutun yi tunda baka da iyawa sai dai kai addu'a Allah ya iya maka hakan ma da muka shiga wata jaraba ce ta mu gyara halayen mu
to mu da kiran da muke gare su su yi ma Allah su yi ma annabi su kawo mu wuta nefa saboda mu mu ji dadin rayuwa da mu da iyallan mu tunda mu biya muke ba ba kyauta suke ba mu ba da ma biya muke yi kenan tunda biya muke yi a bar tsaya ga yarjejen da muka yi da su su suka kasuwanci
kullum ana ce mu Najeriya ke ba mu wuta mu kuma alhari tsaye ne muke to wannan abu ya zo na bisa kan jiyon mulki kuma ba su jibi talaka ba ba su kwankwani ba su iya kasu sun jibi muke jara su da yawo muke jara su tura shi ne suke aiki da shi mun yi hakuri dan Niger yana da hakuri amma da an taba shi ba kyau wagga wutar da suka ciri dan Allah dan annabi kasa mai dota mu kuma mu yi hakuri tare da Allah warware da mu za mu yi zuwa mu wuce mu ce sa da wutai
duba da yadda wutar lantarkin ta zama abokiyar rayuwar dukkanin wani mai aikin hannu da kamfanoni tun da yan kungiyar farar hula suka fara kiran mahukuntan na yanzu da su gaggauta daukar matakan nemo bakin zaren magance ma yan kasar ta Niger wannan matsala a ta bakin abridan neto na kodaye
Allah sa wanga abu ya sa magabata su yi hushi su yi zallo irin yanda ya dace su zo tunda muna da Iranian abubuwa ne waɗanda suke bada wuta amma babban abin shine Iranian saboda in ka diwa horen shi da take hukuma da Iranian kinmu ne take da makamashi take da wuta ta zama independent dangantse da wuta take ba wasu kasashen da ke goye da mu muna iya ba su wuta saboda mu muna da hujja muna da kayayyakin da za mu ba da muna da abubuwan da zamu yi mu sarrafa wuta da mu zama independent dangantse da wuta to amma haka da wanda aka yi ga illar da abin yake kawowa yanzu faddaya saboda wani dalili wanda bai dace ba rashin an zo an cire wuta ko babu irin wangama akwai wani lokaci wanda Najeriya take cire wuta alhali yarjejeniya an ce tsakaninmu da ita wanda bai kamata ba a ce minti daya ma an cire wannan wutai amma sai gashi yana faruwa
wannan rashin na wadatattar wutar lantarkin ya fara haifar da matsaloli da dama a wuraren kananan sana'o'i har ma da manyan kamfanoni da manya da yara ke aiki a ciki Mansur Sani muryar Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger
to a gaida Mansur Sani wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a Jamhuriyar Niger kuma za a iya samu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma a koda shi ake son mu sauraron mu za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com yanzu anan Washington DC a hugun mu na cewa karfe 10:21 na safe yanzu kuma ga shirin mu na gaba
jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Amurka ta bi jerin wasu kasashen yammaci wajen kwashe ƴan kasarta a jamhuriyar Niger yayin da ake kokarin shawo kan rikicin shugabanci bayan juyin mulkin da wasu sojoji suka yi a makon jiya sannan za ku ji cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a gaban wata kotu da ke nan Washington DC inda ya musanta tuhume-tuhumen da ake masa kan yunkurin murɗe zaben shugaban kasa da ake a shekarar 2020 yau batutuwan da zamu tattauna akai kenan sunana Mahmud Lalo Madalla a ranar Laraba da ta gabata ne Amurka ta bada umarnin kwashe wasu daga cikin ma'aikatanta da iyalansu a jamhuriyar Niger sama da mako guda bayan da wasu sojoji suka kwace mulki a nan shugaba Muhammad Bazoum ma'aikatar hukumar wajen Amurka ce ta bayyana hakan inda ta ce ofishinta zai ci gaba da zama a bude yayin da manyan shugabanninsa za su ci gaba da gudanar da ayyuka
We're up monitoring the situation on the ground and making the decisions we need to.
Kakakin ma'aikatar hukumar wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa muna ci gaba da sa ido kan abubuwan da ke faruwa muna kuma daukan matakan da suka dace domin tabbatar da cikakken tsaro
to ensure their security now but I don't have any further announcements at this time.
Hukumomi a nan Amurka na ba 'yan kasar shawara da kada su yi tafiya zuwa jamhuriyar Niger. Amurka dai na da dakaru sama da 1,000 a Niger waɗanda ke taimaka wajen yaƙi da 'yan ta'adda tare da ba da horo ga sojojin ƙasar. Tun da rahotanni suka ce Faransa da Italiya sun kammala kwashe 'yan ƙasarsu da ke ƙasar kwanaki bayan wata zanga-zanga da ta kaikaici ofishin jakadancin Faransa inda masu boron suka yi kace-kace da ofishin ta waje. Ita dai Amurka ta jaddada cewa alakarta da Niger za ta ci gaba da wanzuwa ne idan kasar na gudana bisa tafarkin demokradiyya kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce
Let me be very very clear about this as I have been in my phone conversations our economic and security partnership with Niger which is significant
Yace bari na kara fayyace muku alakan mu ta fuskar tattalin arziki da tsaro wacce ta kunshi ɗaruruwan miliyoyin daloli za ta ci gaba da wanzuwa ne kawai karkashin tsarin demokradiyya da aka kawo cikas cikin kwanakin da suka gabata
the democratic governance and constitutional order that has been disrupted by the actions in the last few days
shi dai Blinken sau biyu yana ganawa da shugaba Muhammad Bazoum wanda aka hambara a ranar 26 ga watan Yuli kuma ya ce Amurka na ci gaba da goyon bayan sa da al'ummar kasar yayin da suke ci gaba da tuntubar kasashe da ke makwabtaka da kasar ta Niger
Our team has been deeply engaged with multiple countries in the region.
Blinken ya kara da cewa tawagan mu na ci gaba da tuntubar kasashen da ke yankin da kungiyoyi irin su ECOWAS da kungiyar tarayyar Afirka ta AU kuma kan ma hade yake inda dukkan mu muka yi Allah wadai da abin da ke faruwa a Niger mun kuma yi kira da gaggauta sakin shugaba Muhammad Bazoum da maido da tsarin demokradiyya a kasar
condemning the actions that have taken place in Niger calling for the immediate release President Bazoum calling for the immediate restoration of the democratic order.
Wannan kenan. To a jiya Alhamis ne tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya gurfana gaban wata kotun tarayya da ke nan Washington DC inda yake amsa tuhumar da ake masa cewa yayi yunkurin murde zaben shugaban kasa da ake a shekarar 2020 wannan ita ce gurfana ta uku da Trump yayi a gaban kotu bisa laifuka daban-daban cikin watanni hudu wasu masu taimaka alkali wajen yanke shari'a a ranar talata suka ce Trump na da laifi a yunkurin da yayi na sauya akalar sakamakon zaben na 2020 wanda shugaba mai ci Joe Biden ya lashe matakin da ake zargin shi ya kai ga mamayar da magoya bayansa suka yi wa ginin majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairu a lokacin zaman shari'ar an ga dandazon magoya bayan Trump a wajen kotun da waɗanda ke adawa da shi waɗanda suka halara domin kallon yadda zaman ya kasance sauran shari'a biyu da ake yi da Trump sun shafi biyan kuɗin toshiyar baki ga wata mata mai fitowa a fina-finan baza a jihar New York da kuma rike wasu takardun sirrin kasa ba bisa ka'ida ba a gidansa da ke jihar Florida. Trump dai ya musanta dukkanin tuhume-tuhumen da ake masa. Yana kuma cikin manya-manyan 'yan takara da ke neman tikitin jam'iyyar Republican don su tsaye da shi a matsayin 'yan takararsu a zaben shugaban kasa da za a yi a shekarar 2024. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani makon idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Muhammad Lalo yanzu kuma lokacin da zamu zakulo wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke aika mana ta hanyar email.
To sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Saliu Kauran namu da jihar Zamfara wanda ya ce yadda ƙasar Faransa ta kwashe 'yan ƙasar ta daga jamhuriyar Nijar wannan na iya tabbatar da cewa babu hannun Faransa a juyin mulkin da sojoji suka gudanar a jamhuriyar ta Nijar. Kasancewar yadda sojojin ke yi wa Faransa barazana tun bayan karɓe madafin iko. Salam VOA Hausa, in ji Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa. Da fatan kowa yana lafiya. Kira na ga al'ummar ƙasarmu shi ne mu ci gaba da yi wa ƙasarmu addu'a. Da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya. Amin summa amin. Salam VOA Hausa, zan bayyana ra'ayina ne game da matakan da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka game da sojoji da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Hakika matakin zama teburin sulhu shine mafita ba karfin soja ba domin idan aka saka karfin soja to tabbas kasashen da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar suna cikin babbar barazana musamman kasa ta Najeriya. Wannan sako ya fito ne daga Nasiru Abubakar Sabo Gusau. Assalamu alaikum VOA Hausa, muna ce sabon angon jam'iyyar APC ta kasa Umar Abdullahi Ganduje munnar kama aikin jam'iyyar da fatan Allah ya riko da hannunsa wajen tafiyar da aikace-aikacen jam'iyyar kan su ke limadaidaici musamman tsakanin 'ya'yan jam'iyyar. Wannan sakon ya fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Balaniya shi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Sai sakon Ali Rafkana Gashuwa wanda ya ce ina kira ga 'yan Najeriya da 'yan Nijar mu yi wa kasashenmu addu'a, Allah ya kawo mana zaman lafiya da damuna mai albarka. A ƙarshe sai sakon Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa wacce ta ce a gaskiya naɗa gwamnoni na riƙon ƙwarya na jihohin ƙasar da sojojin Nijar suka yi da sauran rana a kaba. Ganin yadda ƙungiyar ECOWAS ke musu shilas sauka da arziki ko kuma jiki magayi. Allah ya kyauta.
To madalla kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraro kuke samu dama a aiko mana kenan. Sai a ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka, za mu ci gaba da kawo muku ra'ayoyinku. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma sake dawowa a shirinmu na dare wanda zai zo muku da karfe 9:30 a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, wanda ya daidai karfe 8:30 a agogon GMT da Ghana. Domin sake sauraron wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Hauwa Sharif ta taimaka wajen kawo muku shirin sai kuma Deslam Khanan wanda ya hada shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. David daga nan birnin Washington DC ne sarfi Lahashin gumin ke cewa mu kasance lafiya.